sauraro sunana Yusuf Nadabu Ismaila kan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun magistrate mai lamba 23 karkashin jagorancin mai shari'a Sunusi Usman Atana inda ƴan sanda suka gurfanar da wani matashi mai suna Abubakar Abdulhamid mazaunin unguwar Rijal Lemo wanda ake zargin sa da laifin hada baki da wasu matasa waɗanda suka haɗar da wani mai suna Koki da wani mai suna Dan Basaja da kuma waɗansu matasan waɗanda a yanzu duk sun tsere wato kunshin tuhumar ya bayyana cewa waɗannan matasa sun haɗa baki sun yi amfani da wasu muggan makamai inda suka tare wani matashi a unguwar Basirawa wato zankonan Ungoggo suka ta saransa da adda har rai halinsa kuma a daidai wannan lokaci Allah ya hango wato magatakardar kotun dauke da kunshin ita wannan takarda ta wato tuhuma wato shi magatakarda shine Yunusa Sule Deli wanda da zarar kotun ta zauna zai karanta wannan kunshin tuhuma domin kotun ta ji martanin waɗannan matasa a gefe ɗaya kuma wato daga kotun magistrate mai lamba 48 wato akwai wasu ƴan bujilan da ake zargi waɗanda ake zargin su ma da laifin haɗa baki da kashe wani matashi wanda matasan sun haɗar da Muttaka Aliyu Umar Isa da kuma Umar Hussaini da Sani Isa da Abdul Malik Abdullahi waɗanda su ma dukkansu mazauna unguwar Rijal Lemo ne kuma wato kunshin tuhumar da ake yi musu ya saba da sashi na 221 da zarar an karanta wannan kunshin tuhuma insha Allahu Rabbi za mu sake dawowa domin mai sauraro ya ji martanin waɗannan ƴan bujilante Yusuf Nadabu Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan harabar kotunan magistrate na unguwar Noman Salam.